Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar da shirye-shirye wannan karo muna watsa shirye-shirye ne a mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labarai za ku ji wani yunkurin da hukumomin Najeriya ke yi na inganta ciyar da alhazai a ƙasa mai tsarki, sai kuma martanin da ɗan fafataka Nuhu Azzuka ya mayar dangane da hana su gudanar da gangami a jihar Agadez ta jamhuriyar Nijar. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai kuma muhimman labarai da suka ɗauki hankalin manyan jaridun Amurka na wannan makon da Nazir Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi ga labaran. Batun Syria zai sake daukar hankali a fagen diplomasiya a yau din nan Juma'a, inda jami'an diplomasiya za su yi kokarin kauda yuwar zubda jini a lardin Idlib, lardin ɗaya tilo da ya rage a hannun yan tawayen Syria. Jami'an diplomasiyyar Rasha da Turkiya da kuma Iran za su yi wani babban taro a birnin Tehran kan batun. Rasha da Iran kawayen Siriya ne na kud da kud, kuma suna goyon bayanta ta fuskar soji, a yayin da ita kuma Turkiya wacce ke iyaka da Idlib ke goyon bayan 'yan tawayen. Turkiya na fargabar fuskantar matsalar 'yan gudun hijira muddin sojojin Siriya suka kai hari. A halin da ake ciki kuma, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya wani zama na gaggawa a birnin New York. Daukar duk wani mataki na soji a Idlib ka iya jefa rayuwar farar hula sama da miliyan 3 cikin hadari, ciki har da na yara wajen miliyan 1 a yankin, a cewar takardar bayani. Yan majalisar tayar Amurka da wasu tsoffin jami'an diplomasiyya jiya Alhamis sun buƙaci da a ƙaƙaba ma Rasha takunkumi mai tsanani, to amma sun jaddada muhimmancin ƙullo da matakan da za su ja hankalin Rasha ba tare da yin illa ga Amurka ko ƙawayenta na Turai ba. Babu tantama ko kaɗan cewa dole ne shugaban Rasha Vladimir Putin ya ɗanɗana kuɗarsa saboda abin da ya aikata, kuma Amurka za ta iya ƙaƙaba takunkumi da zai janyo matuƙar asara ga Rasha, a cewar ciyaman ɗin sashen banki na Majalisar Dattawa ɗan Republican daga Idaho Mike Crapo a zaman da aka yi. Muna buƙatar Rasha ta gaggauta yin sahihin canji a halayenta, a cewar wani babban mamban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Sherrod Brown mai wakiltar Ohio, wanda ya ƙara da cewa har yanzu ba mu fara ganin wani canji ba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata kotun sojin Sudan jiya Alhamis ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 10 ma wasu sojoji saboda laifin yin faɗe ma wasu 'yan ƙasashen waje ma'aikatan agaji da kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar a wani mummunan harin da suka kai a otel ɗin Tren shekaru sama da 2 da suka gabata. Kotun ta kuma umarci gwamnati da ta biya diyya ga waɗanda harin na ranar 11 ga watan Yulin shekara ta 2016 ya rutsa da su. Sojojin gwamnati sun fafata baji bagani na tsawon kwanaki 3 da dakarun da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar. Babban alƙalin kotun ta soji Brigadier General Knight Baryanu ya yanke ma wasu sojoji 2 hukuncin ɗaurin rai da rai. Wasu 2 kuma an yanke masu fursunan shekaru 14, sannan wasu sojoji 5 ɗaurin shekaru 10 aka yanke masu. An saki wani soja saboda rashin hujja. Kwamandan da ake zargi da jagorantar harin ya mutu a gidan yarin tun a watan Oktoban bara, a wani al'amarin da sojoji suka kira mutuwar da aka saba gani. Kotun ta kuma umarci gwamnati ta biya diyyar shanu 51 ga iyalin ɗan jaridar da aka kashe John Goodluck, ma'aikacin wani gidan jaridar al'umma. Alƙali Bariano ya kuma umarci gwamnatin Sudan da ta biya kowanne daga cikin waɗanda aka yi wa faɗe diyyar dala 4 da kuma ta biya mai otel ɗin Taren sama da miliyan 2 a matsayin diyyar barna.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Dan majalisar dattijai mai wakiltar mazaɓar Borno ta Kudu a Najeriya Muhammad Ali Ndume ya bayyana damuwa dangane da ƙaruwar hare-haren Boko Haram a jihar Borno. Dan majalisar ya bayyana haka ne a wata hira da manema labarai a gidansa da ke garin Maiduguri. Wakilin Haruna Dauda Biyu na ɗauki da ƙarin bayani.
Dan majalisar ya ce na damu game da irin hare-haren da ke karuwa a wannan shiya musamman ma a tituna da kuma wasu ƙauyuka tunda har wasu wasanni da ke nuna cewa an halaka wasu jami'an soja fiye da 40. Wannan ba karamin tashin hankali ba ne.
Let me say I'm worried about the escalated or the resurface of this issue of insurgents in areas where there's it is alleged that we have lost at one spot about 48 soldiers. It's worrisome.
Yace barin shaida muku cewa na damu da irin dawowin hare-haren ayan kungiyar Boko Haram da ke faruwa a wannan yanki har ma ake batun cewa an kace sojoji kusan 48 a wuri guda sakamakon wannan hari na yan ta'adda. Abun damuwa ne matuka.
Just day before yesterday there was attack in Goza too in between Wala and Goza for 3.
Yace ko a shekaran jiya ma na samu labarin cewa an kai wani hari tsakanin garin Goza da Wala. An kuma kai wani hari a 'yan kwanakin nan a Zari, akwai wani harin a Jimtilo, akwai wani harin kuma a yankin bangaren Bama da wani harin da aka yi makon bar motoci a kan hanyar Maiduguri zuwa garin Gabolungala. Duk wannan ya faru ne a tsakanin watanni 2-3.
And as I said, as representative of the people, honestly I'm worried and I hope the security agencies or the people responsible are equally worried and trying to do something.
Yace kamar yadda nace a matsayina na wakilin jama'a, dole ne in damu da wannan abin da ke faruwa, kuma ina fatan cewa su kansu jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki kan wannan harka su ma sun damu da abin da ke faruwa kuma suna kokari su yi wani abu akai.
Government has to do more to get or to bring us to a total end of this issue of insurgency.
Yace ya kamata gwamnati ta kara kaimi na ganin cewa ta kawo karshen irin waɗannan hare-hare baki daya. Yace na yadda cewa an ci karfin waɗannan mahara amma akwai wasu wurare guda 3 da ya kamata gwamnati ta mai da hankali akai, kamar yadda nace a kwanakin baya, wato bangaren dajin Sabisa da bangaren yankin tafkin Chadi da kuma bangaren dutsen Mandara. Waɗannan su ne wurare guda 3 da na taɓa magana a kansu. Akwai matsaloli a waɗannan wurare, ya kamata a ƙara ƙaimi da ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci baki ɗaya. A cewar Sanata Muhammad Ali Ndume, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sai kuma jamhuriyar Niger inda ake ci gaba da kace nace dangane da hana waɗansu 'yan fafutuka gudanar da muhawara. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Wani cece kuce nake taso yanzu haka a jamhuriyar Niger tun lokacin da rahotanni ke nuna adawar waɗansu daga cikin mutanen jihar ta Agadez na shiga a wannan yankin na shugaban kungiyar farar hula mai suna MPCR cewa da Nuhu Arzika, inda jama'ar wannan yankin ke zarginsa da yin kalamai na ganin an kawar da wata ƙabila ta Buzaye a lokacin tawayen MNG a shekara 2008, abinda ya sa Malam Nuhu Arzika ya musanta wannan maganar tare cewa akwai wata manufa ga waɗanda suka kirkiro wannan zancen.
Waɗansu mutane ne da suke da matsayi na mayor a yankin Agadez da waɗansu sauran abokansu wanda suka hiddo wata maganganu wanda ba su da ma kai ba su da gindi. Amma suka ce kuma ni sun tuhume ni da cewa na yi wani zamani wani lokaci na yi wata magana ce na cewa ya kamata duk ana son a yi gidan wannan matsala ta yankin arewa to duka ya kamata duk inda buzu yake a kashe shi cikin kwana 2 to wannan magana mu ba mu taɓa yin ta ba kuma ba mu da hankalin yin ta saboda mu ɗan ƙasa ne cikin jikina akwai buzanci ina da dangi Buzaye cikin jini na akwai shi kuma cikin jinin mu duka da muke nan to sai suka huda mutane matsalar da ba ma su bane da wannan magana a da matsala da suka yi wannan maganganu ai gwamnati na yi tsabata ina yi daukan matakai domin ya kare mu yi aikin mu tunda in ma baka yi raba ga cin mun zo ba wani yalla yana wa ya ji amma da an ga ce ga mun zo sai ya yi gaba kenan babu inda za a ce a yau cikin zaman da muke a cikin matsayi na demokrasiya a iske akwai mutane masu wani hankali wanda zai ce a dan ni ba ni son kaza sai a haramtar da a ce an haramtar da dan kasa ga zuwa bangaren kasa da shahis dan kai bata mun tahiya tunda ban mu tsari da wannan ba sune suka kirkiro abin su dan su bata dan su sa abin namu ya lalace sai gwamnatin jaha yasa aka tsaida mu a aeroport ya kama mu da police gudan ini muna kame fu a rufa sun suka hana mu wata dai suka dauke mu suka kai mu wani hotel suka adana mu can kuma har yanzu ba mu da izinin ganin abukan mu alhali ko abukan mu da dabibi sun yi shirin su zo su tarbe mu a rufa sai suka ce ai waɗanda suka zo tarbe mu waɗanda ga son in sun in mun sauka ne suna son suka she ni kenan dan su kare ni ne suke son kan mu dai haka haka nan
sai dai waɗansu daga cikin ƴan fafatakar kungiyoyin farar hula na jihar ta Agadez sun ce wannan matakin na adawa da zuwan Malam Nuhu zuka a cikin wannan yankin yayi daidai
kasan dama mutanen Agadez sun bada ra'ayin su tun yaushe akan Nuhu Arzuka to Nuhu Arzuka kasan 2008 yayi magana yace in an ka bashi makami kwana guda ko biyu zai ida da kabila Sabuza gaba daya cikin Niger to wannan abu shi yasa mutanen Agadez basu so ba da su da shugabannin su yana an sa bisa magana guda ba a son shi cikin jaha ballan tana yanzu ya kawo wani ra'ayin shi
indai ba a manta ba hukumomin da Agadez ne suka hanawa ƴan farar hular gudanar da tarurrukan su a cikin wata takarda mai lamba 021 sai ibar azad abara 2018 ta 28 ga watan August shekara 2018 saboda rashin cika ka'idodin doka a cewar wannan takardar mai lamba 2845 ta 8 ga watan Yulin shekara 2004 a ayo in dokar masu lambobi biyu uku da hudu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
Haruna a wani yunkuri na bunƙasa tattalin arzikin Najeriya tare da baiwa alhazan kasar dama su ci abinci irin na gida hukumar alhazan Najeriya za ta hada kai da hukumomin kasar Saudiya domin a shigo da kayan abinci iri daban-daban daga shekara ta 2019 kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aika mana daga birnin Saudiya
wannan yunkuri ya biyo bayan wasu sabbin matakai ne da hukumar alhazan Najeriya ta dauka wajen ganin kowane alhaji ya more rayuwarsa a ƙasa mai tsarki kwatankwacin kuɗaɗen sa da ya biya kama daga gidajen kwanan alhazan da motocin da za su shiga da kuma irin abincin da za su ci shugaban hukumar alhazan Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce tuni har an fara ɗaukan matakan hakan
muna tare da don ubangiji ya zama da ƴan kasuwanmu na Najeriya wayanda suke sha'awar su dinga kawo kayan abinci Saudiya to dama ta bude musu kuka ne a tattasai ne albasa ne citta ne kanumfari masoro balle uwa uba so muke magacce a nan gaba shinkafan baba Buhari ita ce ana kasa ta mu ce wanda baba ya sa aka noma ita za a kawo a dafa ma mutane su ci domin mun san ta fi dadi garbinta daban ne kuma ta kara shinkafa ko ina
ga sarkin tsafta na Kano kuma wakilin kula da muhalli a tawagar kiwon lafiya na hukumar alhazai na kasa Jafaru Ahmed Gwarzo yana ganin matakan za su taimaka wajen inganta kiwon lafiyar alhazan
yanda kowace kasa take a duniya suke zuwa Saudi Arabia suke ciyar da alhazan su cikin tsafta cikin inda ake dafa abincin an san shi an san ma'aikatan ma'aikatan da suke dafa abincin an duba lafiyar su an tabbatar masu lafiya ne an ba su horo an ba su kitchen wajen dafa abincin mai tsafta mai kyau da abin da ake sawa na kariya a hannun safar hannu hanci a rufe shi da takunkumi sannan an ba su riguna yanda ba su yaɗa cuta ba to waɗannan matakan da aka dauka shi yasa aka samu rashin lauta ciwo
Bisa la'akari da yadda tattalin arzikin Najeriya yake, ya wannan matakin shigo da abinci daga gida zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya har ila yau ga barista Abdullahi Muktar Muhammad.
Tsarin yanzu da muke son bada a ce kayan abinci ana kawowa daga Najeriya. Shi kanshi hanya ne na ƙara bunƙasa kasuwanci tsakanin Najeriya da wannan ƙasar.
Ganin cewa sai baɗi ne za a fara wannan kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu, bayanai yana nuni cewa hukumomin za su ɗauki matakan hukunta duk wanda ya saba wa dokokin ƙasashen biyu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
To a gaida Madina, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Rayuwa bayin dawawa. Fit tuna ba san karshe ba har yi bari ba ne ba ramuwa ba burgewa ba hakuri shine cancanta da juriya ba kasawa ba
yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anan Washington ke cewa karfe 3:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta fara hira da Farfesa Rahila Gawan ta Jami'ar Jos da ke jihar Filato. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da Zainab ta yi mata.
To amma a cikin waɗannan lokatai, waɗanne matsaloli za a ce kin fuskanta game da aikinki musamman?
Matsalolin shine abu ɗaya. Yawancin ina da gajiya a jiki domin wani lokaci zan zauna ina karatu da dare, ina tashi in shirya yara su tafi, gashi nan ina tashi kuma zan zo aiki. Wani lokaci kin gan yana kawo damuwa daya akan fannin wajen kwana. Na biyu, kin gan zancen dafa abinci. Idan mai hannu mata wanda ta aure mai hannu ne, akwai fridge, akwai freezer, za a iya dafa abinci a zuba su kamar miya haka a sa a cikin fridge. In an zo dafa abinci sai a duma miya kawai. Damuwan shi ne wasu maza ba su son kwantar miya. Wannan sai dai ka yinga lallabe mai gida ka yi hakuri ya sani cewa makarantar nan ma kana yin shi domin ka taimake gida ne. Kin gan in mace ta yi makaranta za ta koyar da yara gida. Ba za ta dangana tana jira cewa malamai ne kawai su koyar da yara ba. Wani lokaci malamai ma koyar wanda suna yi ma yara ba abu mai kyau ba ne. So, na biyu, kin gan in mace ta yi makaranta, zancen lafiyan yaro za ta iya sani. In ta je asibiti an ba ta magani, za ta iya karanta abubuwan da an rubuta akan maganin nan. In ba wanda zai yi ma yaro kyau ba, ita da kanta ma za ta gaya ma likita, wannan ba zai yi ma yaro na kyau ba.
A fannin aiki fa, saboda kafin a ce mutum ya kawo matsayin farfesa, akwai wato gwagwarmaya tsakanin maza da mata, wanda ana ganin kaman wani lokaci sai a ga kaman mata ba su kai har su samu wannan matsayi ba. Wani gwagwarmaya kika samu tsakaninki da maza kafin kika zo wannan matsayi na farfesa?
Gaskiya in mutum zai yi koyarwa a tertiary institution, in ka zo na kai kadai ne ba za ka iya je da nisa ba. Akwai abin da muna ce collaborative research, collaborative writing, domin a wannan level din idan ba ka yi rubutu ba, kuma yawancin ka baka publish abin da ana ce papers ba, ba za ka hausa ma ba. To, mun sani cewa maza sun riga sun yi nisa, dole za ku hada hannu da maza. Wani lokaci, depending on approach da mace ta yi ma namiji, in kin nuna cewa kin fi su ilimi, kin fi su iyawa, za su saya su ganki. Abin da za a yi, akwai Turawa suna da wani abu, she stoops to conquer. Zan sokar da kai na nema abin da ina so nema wajen ku, in roke ku ku koya mani. In na samu wannan shi kenan, kuma zan gode maku, kin gan abu kenan. So ni abinda na yi kenan na sha karfin matsalan da na samu.
Duk da yake kin yi bayanin hanyoyin da kika bi wajen shawo kan wannan matsala, a yanzu akan samu musamman ma a arewacin Najeriya, sai ki ga har yanzu akwai wuraren da suna ganin kaman ilimin ya mace ba shi da alfanu ko ba shi da muhimmanci. Me za ki ce akan haka?
Zan gaya ma iyaye su kai yan mata makaranta, yana da taimako, zai taimake iyaye. Domin in yarinya ta tashi ta je ta yi aure, in bata iya lura da gidanta ba, yana ma da damuwa. Zamanin da muke nan a ciki yanzu ana ce information age, idan mutum bai iya karatu da rubutu ba, functioning zai yi wuya. Kin ga in kin duba yara kanana ma sun wuce information age, sun je digital, ta haifi yaro karami yana rike computer. To, ya zamana cewa dole a sa 'yan mata a makaranta domin su guiding yara akan abin da za su yi akan computer ma, akan karatun da suna yi, wani iri takarda na yara suna karatu. Ke maman, ke iya mace, zaki iya lura da yara in ba su a karatun takardu masu kyau, ba su a duban fannin internet da computer mai kyau, zaki iya hana su. Ko TV din nan ma, wasu in ba su iya karatu ma ba za su san abin da ba kyau wanda yara su karanta ba, na ɗaya kenan domin morality nasu. Na zancen biyu, a koyar masu da darasi na makarantansu, ka duba takardansu ya suke yi. Na uku, salarin da za su karɓa ma a wannan, zaki iya taimake iyayenki a gida da shi, zaki iya taimakin gidan aurenki da shi.
Wato albashin da zaki samu.
Albashin da mutum na mace za ta samu, za ta iya taimake iyaye da shi, za ta iya taimake gidan aurenta da shi. Ko da shike wasu sukan ce kafin ki ba ma iyayen wani abu sai kin tambaye miji. Amma in ke baki da albashi, kullum sai kin tambaya mai gida kafin ki kai gida, wani lokaci zai gaji da ke.
To jama'a masu sauraro, lokaci yayi halin nasa, don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan hirar. A madadin Farfesa Rahila Gawan da Zainab Babaji da ta yi hirar da ita, da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam yanzu kuma ga Nazir Hausawa da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken "Ba ni bane." Pence da Pompeo da Mattis sun karyata rubutun kwarmatan da ba a san wanda yi shi ba. Labarin ya ci gaba da cewa kwana ɗaya bayan wani babban jami'in White House ya kwatanta shugaba Trump da wasu munanan sunaye na ƙasƙanci a wani rubutu da ba a san waye ya yi shi ba, nisan ta kai da batun ya fara kwararowa ne daga jigajigan da ke cikin gwamnatin ta Trump. Mataimakin shugaban ƙasa ba shi bane marubucin na sirri da ba a sani ba, a cewar mai magana da yawunsa a ranar Alhamis. Mai magana da yawun nasa Jared Agin ya ce, "Wafushinmu ya wuce yin aiki irin na 'yan dagaji," ya rubuta hakan ne a Twitter sakamakon rubutun. Haka kuma shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce, "Ba rubutu na bane," sai daraktan tsaro na ƙasa Dan Coats ya ce, "Shirin ƙarya ne sakamakon raɗe-raɗin da ake yi na kodai shi ko kuma shugabansa ne ya yi rubutun." Sai mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken "Mace-macen da aka samu sakamakon cututtukan 9/11 za su haura yawan waɗanda aka rasa a ranar da masifar ta afku." Labarin ya ci gaba da cewa shekaru 17 bayan harin 11 ga watan Satumba, kimanin masu kai ɗauki 10,000 da sauran waɗanda ke cikin ginin cibiyar kasuwanci ta duniya an same su da ciwon kansa. Fiye da mace-mace 2,000 ne aka danganta su da cututtukan da ke da alaƙa da 9/11. Yawansu zai ƙara a ƙarshen shekara ta 2018. Da yawa sun yi zaton mutane da yawa za su mutu sakamakon sinadarai masu cutar da suka shaka ko kusanta a lokacin da 9/11 ta afku a ranar wannan Talata. Sai kuma jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken "Melania Trump ta kira wanda ya rubutun bankaɗar sirri" a jaridar New York Times da "Baka kare wannan ƙasa." Uwar gida Melania ta bada jawabin da ba a saba gani ba na raddi a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, inda ta kira jami'in White House da ya soki shugaba Trump a wani rubutun sirri da aka buga da ɗan hana ruwa gudu. Jawabin nata ya yi nuni ga marubucin na sirri ga jaridar New York Times kai tsaye. Sai mu leƙa jaridar The Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken "Zaman sauraron Kavanaugh, wasiƙun email na sirri an riga an bada izinin bayyana su ga jama'a." Labarin ya ci gaba da cewa mai shari'a Brett M. Kavanaugh zai ƙara bayyana a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattijai a ranar Alhamis. domin ci gaba da amsa tambayoyi wanda shugaba Trump ya tsayar da shi a babban kotun kasa a bainar jama'a. Kavanaugh, wanda yake mamba a kotun daukaka kara ta Amurka a yankin gundumar Columbia, na da kyakkyawar damar tabbatar da shi idan ƴan majalisar dattijai sun kada ƙuri'a a ƙarshen wannan watan. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara na Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake cewa mu zama lafiya.
Wa gaida Malam Naze, sai kuma rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum VOA, mai magana Aliyu Imam Aboki daga Karama, jihar Kwara, Najeriya. Da Allah, ina so ku isar mun da wannan sakon nawa zuwa ga ɗan siyasar Najeriya, musamman ƴan jihata a Kwara, a Kwaran ma musamman ƴan karamar hukumar Kayama. A gaskiya mu mun yi mamakin ƴan siyasar jihar a Kwara, musamman nan Kayama, kamar yadda shugaban majalisar dattijawa Bukola Saraki ya canza sheka zuwa PDP, gabaki ɗayansu suka koma su kuma PDP, tun daga ƴan majalisa har kan kiyamomi da kansiloli, ba tare da sun dawo gidaje sun nemi shawarwarin talaka wanda suka zaɓe su ba. To a wannan yana nuna cewa sun ɗauke mu daƙiƙai ne jahilai, ba mu san abin da muke yi ba. Sannan kuma aiwa, a ranar da muka zaɓe su, muka kai su a wannan kujerun, wato mu ya wuce a banza kenan, kamar Bukolan ne ya zo ya zaɓe su. To saboda haka, ba ma nan Kwara kaɗai ba, ga duk Najeriya, a ranar zaɓe kar a tashi ko da ɗan kaɗan garin garinka.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, Malam Adoyin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so na bayyana tsohon gwamnan jihar Kano Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso shawara game da idan yadda yake tafiyar da harkokin siyasarsa. To mulki dai ba a yi masa gaggawa, domin Allah shi yake bai wanda yake so, ba wanda muke so ba. Kuma wannan canje-canje hulka da kake yi domin ka samu mulkin Najeriya ya kuma ya kawo maka rauni game da siyasarka da farin jinin da kake da shi a tsakanin al'umma. To saboda haka ya kamata kai karatun talibu, wannan canje-canjen hulka yau ya haifar ma matsaloli masu ɗimbin yawa, inda kamar ABC ka kuma BDB mu girma tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Karau ya ɗaure kayansa yana ƙoƙari ya bar ma jam'iyya. Ko to ya za'a yi ko ta fili a siyasa a irin wannan abubuwa da kake yi.
Rayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, batun Syria zai sake daukar hankali a fagen diplomasiya a yau din nan Juma'a, inda jami'an diplomasiya za su yi kokarin kauda yuwar zubda jini a lardin Idlib, lardi ɗaya tilo da ya rage a hannun ƴan tawayen Syria. Yan majalisar tarayyar Amurka da wasu tsaffin jami'an diplomasiya jiya Alhamis sun buƙaci da a ƙaƙaba ma Rasha takunkumi mai tsanani. To amma sun jaddada muhimmancin bullo da matakan da za su ja hankalin Rasha ba tare da yin illa ga Amurka ko ƙawayenta na Turai ba. Manyan jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump na ta nisanta kansu daga wata makalar ra'ayi da aka rubuta a jaridar New York Times, amma aka sa kai sunan marubucin kasidar wadda ke caccakar salon shugabancin Trump da cewa yana da halin karanta da kuma rashin iya shugabanci.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki daya, sai kuma can da rana ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye. Yanzu Ahmadin Ibrahim Garba zai taya ni gabatar da shirin, da Malam Solomon da kuma John Alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.